Matsanancin zazzabin da ya fi kamari ne a wasu unguwannin Sokoto babban birnin jihar kamar Tudun Wada da Marina, ba ma kamar unguwar Sarkin Adar Gandu da alƙaluma suka bayyana cewa kimanin mutane 382 ne suka kwanta a ƙaramin asibitin da ke unguwar a ƴan kwanan nan. Mazauna unguwar dai sun bayyana rasa rayuka da dama sanadiyar cutar wacce suke ɗauka tamkar wata annoba.
Malama Rabi Sani, muna ɗaya daga cikin mazauna shiya Gandu. To gaskiya akwai matsalolin rashin lafiya sosai, manya da ƙanani, maza kuma da mata. Sannan kuma Allah ya kawo rashe-rashe sosai cikin wangala yanayi. To kayyasi ya kai insha Allah kila mutun ya kai kusan 50 wadanda suka rasa rayukansu cikin nan Gandu.
Sunana Malam Habibu Usman. Gaskiya wannan lamari na zazzabi yana da ban tsoro matuka, saboda da zarar ya kama mutun cikin ƴan mintutuka zaka ji mutun ya ci tsarata, yana ciwo, kai ne yana ciwo, jiki ne ko ina na ciwo, ba kamar ejin kilanta kamar me yace ma ga abin da kai me ciwo, ka hanka an karama mutun ya ga labaita an doka an kai asibiti, wasu mutun kai aka asibiti din ma sun rasa ransu, wasu kuma ana zo asibitin ko da sai ka wayewa misali inda darana sai ka ji an ce mutun ya rasu gida guda, ana zina iza wani kilan ko kwana uku ba karewa sai ka ji an ce shi ma wani ya kama da ciwon kai ko ka hanka ce mi shi ma ya riga mu gidan gaskiya.
Duk da yake dai a lissafin gwamnati mutane 5 ne suka rasa rayukansu a cutar, to amma gwamnatin jihar ta ce tana daukar matakan gaggawa domin shawo kan cutar. Dr. Balarabe Shehu Kakale shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
Daga jin wannan lamarin ma'aikatan lafiya aka je domin a shawo kan wannan ta mataki wajen guda 6. Mataki na farko shine aka kai magunguna na agajin gaggawa da allurai da kuma ruwa domin a bai wa ƴannan bayan Allah da suka samu wannan matsalar ta malaria mai tsanani. Sannan kuma mutanen mu na heshin sauro suka je wannan unguwar domin saurun da yawa ai heshi kuma a ƙara domin a kashe wannan sauro da addabi wannan al'ummar. Sannan kuma tare da sauran sassa na ma'aikatan lafiya aka tattaro jami'an duba gari. Yanzu haka suna can suna aikin duba gidaje mata da maza da unguwar domin a inganta muhalli da kuma tsaftar wannan unguwar. Na hudu kuma wayan ƙasa mai unguwar garin mun tuntuɓe shi an tattauna shi don jawo hankalin mutane da faɗakar da su kan muhimmancin tsafta ta jiki da ta al'ada da ta muhalli domin wannan matsalar ta kauda rashin lafiya ba ma na cizon sauro ba. Sai ƙara faɗakar da mutane kan muhimmancin tsaftace muhalli, tsaftar jiki da kiyayewa.
Masana dai sun ta'allaka barkewar cutar zazzabin mai tsanani ne da rashin tsaftar muhalli a wuraren da lamarin ya shafa, wanda kuma ya haifar da yawaitar sauro da ke yada cutar. Ko baya ga samar da magunguna, gwamnatin jihar ta ce za ta samar da asibitocin tafi da gidanka na kota kwana domin tunkarar wannan annobar, tare kuma da inganta faɗakar da jama'a akan matakan kariya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.